and rewindnahia.com.
Ni komai zan yi sai ne nazari zallabai wane ba ma ji kuma ba sinadari fresh sha I know the lie wallahi ba na ƙarya gani da farin jini kuma like no no a ƙarya da na iso sai a fara guda kamar amarya ka ji kamshi na ta tashi amis na take mun baya I'm silent ni ne yaran da baya surutu haka dadin fira baya taba sani in yi furtu akwai bambanci tsakanin spark to the way to yaran ga ilimi sannan kuma gashi da basira me and hip hop bilal basira da basira ko ina shana ake wane shayi da madara in ƙarya nake aje a tambayi masu shayi number one of are wani ke saga you alive abinda ke gaba na shi zan kammala babu shayi dan matan kudu da are wani suke ce ma hi irin wannan sautin nake sa kowa ya jijjiga mazari mazari for the ladies ku jijjiga jijjiga dan nan wasan ba ta dadi in ban nan if you know you are hating kai kai ka bar nan harkan mu muna yi ne kawai da fans forward forward no reverse
dan mazari taka dan mazari dan mazari oh fresh dan mazari
Come give me that thing, make a done it. No stinging, fresh shot the bunny. Kunya kike ji idan ki to ki kanne please, dan mata please excuse me. Yana yinki ne kawai ke sa ni confusing. You make me mad. Hankalina yayi losing because of you. I'm ready to go busy. Omo dance. Na fito da sabuwa. Wannan sautin da daddy to kowa yayi rawa. Give me something nice bagaruwa. Are you chasu amma please banda shawuwa. Fresh ya I'm serious. Ga fans kuma cike da luxurious. Ina damu sa a ida kamar onions. Ba mai iya taba ni cause I'm a notorious. Ana haka. Waya haka. Ban gane ba gayen nan naga suna ta mun haka. Ku gaya musu fresh ya. Baya haka. Ni ba ruwan sama ba amma kuma ina zuba kuma ba wani bayan ni idan ina zuba na we grateful na su yana ruba bas ba su godiyan Allah dukan sa sun turuba fresh sha ina drop yin suna sha 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 muna bu sha sha
dan mazari taka dan mazari dan mazari oh fresh sha dan mazari dan mazari taka dan mazari dan mazari oh dan mazari
ai da kazariya sai kaduna I got one game mutumina classic up to summer ga gaswana ga kudi ga chicks na ga jahar ma na ture irin wannan kalaman ma ai yafi karfin bature I'm a fireman ba mai taba ni ko ya hure ba ba sanya kullun sallah cause we need to blow fly rani da damuna never down to low nazo da sabon solo killin like tabulin solo anytime na shigo gari yara da manya duk sai kallo fans taurari ne kuma farin wata sha kallo to kowa ya motsa no stop kar mu fasa sake sautin nan nake kamar pelele da ke sa shi da dadin sha kai wane ma
Arewanahia.com.
I see. Ambush for cults.